Mataimakiyar sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya, Hajiya Amina Muhammad, ta ziyarci garin banki da ke karamar hukumar Bam a jihar Borno, garin kuma da ke kan iyaka da kasar Kamaru, don ganewa idanunta irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki, kuma irin yadda za su ci gaba da tallafa 'yan gudun hijiran. Da yanzu hakan ke ci gaba da samun mafaka a wasu sansanonin 'yan gudun hijiran. Hajiya Amina Muhammad dai ta ziyarci garin bankin ne tare da tawagar kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da hada da Muhammad Ibn Chambers, da ya kasance wakili na musamman da Dr. Edward Kalun, tan kungiyar Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya, da wakiliyar kungiyar Afirka, da kuma suka samu rakiyar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum zuwa garin na banki, wanda daga bisani Hajiya Amina Muhammad ta yi jawabi ga manema labarai kamar haka.
First, in meeting the needs of those that have found themselves displaced, those that are coming back across the border, and really finding a pathway for that resettlement and reintegration of the people of Borno State to a life of peace, of prosperity.
Tace mun je ne don mu tallafa mutanen da ke kan iyaka, da kuma yanzu haka suka soma dawowa don mu samar ma waɗannan al'umman jihar Borno matsuguni fiye ma da inda suka bari a baya, kuma su zauna cikin lafiya da kwanciyar hankali.
We were able to visit many of the IDPs. Clearly the thousands that we found in that camp want to go home. They would like to come back to their livelihoods.
Tace mun samu mun ziyarci wasu sansanonin 'yan gudun hijira, kuma dubbai daga cikinsu suna so su dawo gida don su gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a da a baya.
This of course is one of the worst situations that we see in the region, but we also see opportunities, and that's really what.
Tace wannan na ɗaya daga cikin munanan al'amari da muka gani a wannan sashi, amma mun ga wasu dama da za a iya samu, kuma shine muke so mu yi magana akai. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum yace ko ba komai dai an so mu samu zaman lafiya a wannan yanki, kuma yana godiya ma Ubangiji da ma gwamnatin tarayya.
I would like to take this opportunity to mention the fact that the stabilization facility is running out of funds, and given the amount and scope of work left to be done, we need additional support of funding into the instrument.
Yace ina so in yi amfani da wannan damar in shaida muku cewa batun sake mai da mutane zuwa garuruwansu mun so fuskantar karancin kudade. Idan aka duba irin ayyukan da ke gabanmu, muna buƙatar ƙarin tallafi na kudade don mu samu cimma nasara game da wannan ayyukan namu.
That God willing, coming 5th of December 2020, Government of Borno State in partnership with the federal government will commence repatriation of Nigerians from Minawa camp in Cameroon.
Yace idan Allah ya yarda, a ranar 5 ga watan Disamban 2020, gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya za su soma jigilan 'yan gudun hijira daga sansanin 'yan gudun hijira na Minawawu a ƙasar Kamaru, don dawowa da su zuwa gida. A cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.